Allah अमर सगरे शिवराबो कज गौस बराया हो साहब जय बराई मई दर्शन कटन अमीरा आईरा
da kuma suna da cikakkiya da kuma suna da بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أولا جري نرى نرجو مشاشدا قوات الجماد الأولى هجرة معيتي عليه الصلاة والسلام shekara ta 1436 a wannan babbar zawiya ta shafi musu matasa a wannan gari ne albarka garin kuwa cikin jihar Katsina. Karo na farko da muka ansa gayyatar maulidi a wannan waje, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode wa sauran iyayenmu da shehunanmu da wannan komiti da suka shirya wannan maulidi, kuma muna isar da sallama a gare su da kuma dukkan waɗanda suke sauraron mu a wannan waje da kuma cikin gida maza da mata. Assalamu alaikum rahmatullah. Manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tara mu gaba ɗaya a wannan waje, a koyaushe malamai cikin kasidu da nasari suna ta bayani a kansa, amma har ila yau bayani a kan ma'aiki bai kare ba, kuma ba zai taɓa karewa ba. A wannan zama za mu iya ƙoƙarinmu domin mu yi bayani a kan sumuli da umumi na manzanta da annabta na ma'aiki alaihi salatu wassalam, wanda la'alla muke taƙaita ta, ƙulaƙulanmu kuma suke iyakanta ta, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda muka haɗu don shi a wannan waje, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi ne yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Shi ma'aiki alayhi salatu wa salam Allah yake ba mu aiko ka ba sai zuwa mutane gaba daya, kana mai bishara, kana mai gargadi, amma da yawa daga cikin mutane ba san da cewa mun aiko ka gun mutane gaba ɗaya ba. Da ke yawancin ƙwaƙwalanmu suna iyakancewa ma'aiki wannan risala da wannan nubuwa da wannan bishara da nizara, suke ganin cewa an aiko ma'aiki ne zuwa gunmu mutanen wannan zamani, wanda kuma ibara da lafazin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana kawar da wannan tunani na ƙwaƙwalanmu da zukatanmu. Domin Allah subhanahu wa ta'ala bai ce wa ma arsalnaka illa lin-nasi ba, ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira, wanda a larabci idan aka ce kafa babu wani ɗaya wanda zai iya ficewa karkashi, kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yayi amfani da wannan kalima a wasu ayoyi daban-daban da wannan aya, yake cewa ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa udkhulu fi salmi kafa. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a wannan aya tamkar yadda ya bayyana a wancan aya illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. To saboda haka ma'aiki alayhi salatu wa salam ya wuce a aiko shi zuwa wannan al'umma kadai, duk wani abin da ake cewa insu, duk wani abin da ake cewa jinni ko mala'u, da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, ma'aiki alayhi salatu wa salam manzo ne zuwa gunsu gaba daya. Domin haka annasu anan yana daukan annabawa, yana daukan manzanni, sannan kuma yana daukan al'ummominsu gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da ma'aiki ne zuwa gunsu baki daya. Abinda zai tabbatar da wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da wannan al'umma, yake cewa mun sanya ku, mu manyar da ku al'umma ce wacce take adila, wacce kuma take kasancewa za ta kasance mai shaida ga dukkan al'ummomi gaba ɗaya waɗanda suka shuɗe. Sai a nan ya ce litakunu shuhada'a 'alan nasi, kamar yadda a can ya ce illa kafatan linnasi. Annasu a nan ni da kai da kowa ba ma saɓani a kan cewa ana nufin al'ummomi waɗanda suka shuɗe ne baki ɗaya, wannan al'umma ta ƙarshe za su yi shaida a kansu, za su yi shaida a kan mutane da suka yi zamani da annabi Adamu, Shisu, Nuhu, Hudu, Salihu, Ibrahim, Lutu, Shu'aib, Isa, Musa, gaba ɗaya za su yi shaida a kansu. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya ce litakunu shuhada'a 'alan nasi, annasi a nan shigen annasin da aka ambata ne a baya illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakin aksara annasi la ya'lamun. Domin idan ma'aiki alayhi salatu wa salam bai kasance manzo ma'aiki zuwa ga mutane gaba ɗaya na dukkan annabawa, to babu wata fa'ida ta a zo a ganin cewa al'ummarsa su yi shaida a kan al'ummomi mutanen da suka shuɗe a zamanunnukan annabawa gaba ɗaya. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da ya aiko da wani manzo zai ce wa al'ummarsa sun ƙaryata manzanni, baya cewa sun ƙaryata manzon da aka aiko musu. Misalin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusul aghraqnahum, yake wa qauma nuhin bai ce lamma kazzabu ar-rasul ba, yake lamma kazzabu ar-rusul, mutanen annabi Nuhu alayhi salatu wa salam a yayin da suka ƙaryata manzanni, bai ce a yayin da suka ƙaryata manzo wato annabi Nuhu alayhi salatu wa salam shi kadai ba. Haka Allah yake cewa kazzabat adun al-mursalin, haka yake cewa kazzabat samud al-mursalin, haka yake cewa kazzabat qaum lut al-mursalin, haka yake cewa kazzaba ashabu laikat al-mursalin. Haka dukkan annabawa ke cewa sun ƙaryata manzanni gaba daya, baya cewa sun ƙaryata annabi Nuhu shi kadai ko annabi Hudu ko annabi Salihu ko Lutu da makamancin wannan. Sirrin wannan shine shi ma'aiki alayhi salatu wa salam asali risala ta sace, asali nubuwa ta sace, saboda Allah subhanahu wataala da ya kadaitaka a hadara da ake ce ma al hadaratul ahadiyya a wannan hadara sai ya nemo risala wanda zai kasance wakili shi zai zamanto khalifa sa ta hannunsa ne zai isar da sakonsa zuwa ga halittunsa gaba daya a wannan hadara ta ahadiyya hadara ta la ilaha illa Allah hadara ta inna ilahakum la wahid wa ilahukum ilahun wahid a wannan hadara Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi risala kwaya daya kawai wannan risala da nubuwa kwaya daya da Allah subhanahu wa ta'ala yayi sai ya zabi ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ya bashi domin haka ne a lokacin da aka halici mala'ika jibrilu gabanin wasu mala'iku daban da ya daga kansa sai ya ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a lokacin bai ga an rubuta la ilaha illallah adamu rasulullah ba ko la ilaha illallah nuhu rasulullah ko la ilaha illallah ibrahim rasulullah bai ga wani manzo an ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah nan an kawo wani ma'aiki an ce ibrahim ko nuhu rasulullah ba sirrin wannan ko shi ne wannan risala kwaya daya radda nubuwa kwaya daya radda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ma'aiki a hadara ta ahadiyya to ita ce aka yi fatakinta aka samo da risala ta dukkan manzanni da nubuwa kuma ta dukkan annabawa gaba daya sai su annabawan suka zamanto wakilai na ma'aiki manzannin kuma suka kasance wakilai na ma'aiki suke isar da sakonsa wanda wannan shine wanda Allah subhanahu wataala yake bayani kan wannan hadara ke cewa awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wannan ar-ratqun nan da yake magana anan a hadara ta ahadiyya haka risala ta kasance haka nubuwa ta kasance ma'anar wannan kuwa Allah subhanahu wataala yayi komai kwaya daya rakne kawai komai da komai Allah subhanahu wataala yayi shi kwaya daya rak kamar yadda shi yake daya rak kawai shi ake to hadara ahadiyya din sammai Allah subhanahu wataala yayi sama kwaya daya ne rak kawai kasai kuma yayi kasa kwaya daya ne rak kanine kana tarasukan din sammai din suna nan a cire abu guda kasai suna nan a cire abu guda fa fatakna guma sai muka tarwatsa su sai sammai suka kasance bakwai suka nuna wucirin ahadiyya ta wannan hadara hadara ahadiyya kasai kuma suka kasance su bakwai kuma suka nuna wucirin wannan hadara ta ahadiyya to yadda sammai gaba ɗayan su ɗaya ne rak aka tarwatsa suka zamanto bakwai kasa ita ma kwaya ɗaya ce rak aka tarwatsa ta zamanto bakwai haka risala da nubuwa abu guda ɗaya ne rak wanda aka ɗauka aka ɗauko wannan su aka bawa ma'aiki alayhi salatu wassalam sai aka yi fatakinta ita ma sai aka dau wani gutsure aka ba wa annabi adam wani gutsuren aka ba annabi nuhu ko shisu ko ibrahim ko lutu gaba daya wanda suka zo suka kasance wakilai na asalin wanda aka bashi wannan risala aka bashi wannan nubuwa don haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina da ma ataynakum min kitabin ko da ma ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tankurunna qala a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya da yake thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum din annabi adam alayhi salatu wassalam ne annabi shitu ne annabi nuhu ne hudu ne salihu ne musa ne Ibrahim ne Isa ne kowanne daga cikin su a lokacin da aka aiko shi domin ya san da cewa wakili ne na ma'aiki sai ma'aiki ya zo mishi a nuru ko ya zo mishi a hakika ta sa ko ya zo mishi a ruhu ya wakilce shi ya yi fitantin ya gaskanta wannan risala shi ya yi imani da shi wannan annabin sannan kuma wannan annabin ya isar da wannan sako a matsayin shi na wakili a matsayin shi na wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam yake taimakawa ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan shine la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu la tu'minunna bihi din idan hakika ta ma'aiki ko nuru ta ma'aiki ko ma'aiki a nuru ko ma'aiki a hakika ya bayyana wa wannan ma'aiki manzo da aka aiko farko wannan manzon dole ya yi imani da shi na biyu kuma sakon da manzon zai isar din manzon zai wakilci zai zama wakili ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam shi yasa karshen ayar Allah subhanahu wataala yake cewa kala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ba kamar yadda sautari muke fassara wannan aya a matsayin takdiri ko ittirabi ba cewa idan aka aiko da wani annabi ko aka aiko da wani manzo idan aka kaddara cewa a zamanin sa za a aiko ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi imani da shi ya ajiye misalarsa da nubuwarsa ya zamanto sahabin shi ya taimake shi muke fassara shi a takdiri da ittirabi ba takdiri bane ba ittirabi bane abu ne wanda fi'ilan a aikace yana aukuwa ga kowanne annabi in aka aiko da kowanne manzo idan aka aiko shi ma'aiki zai yi shi buruji da zuhuri ya bayyana gare shi ya yi imani da ma'aiki sannan kuma sakon da zai isar ya wakilci ma'aiki shine la tu'minunna bihi wa la tansurunna din domin haka ne Allah subhanahu wataala karshen ayar yake kala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan aya shigan aya ce ta alastu bi rabbikum qalu bala illa iyyaka ayatu alastu bi rabbikum qalu bala tana daukan al-arwahu al-mujarrada gabaɗaya ne sannan kuma wannan aya tana magana ne tsakanin ma'aiki alayhi salatu wassalam da sauran annabawa da manzanni ma'aiki zai zo musu ko a nuru ko zai zo musu a hakikaninsa to domin haka sai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya zamanto manzo ne na manzanni ya zamanto annabi ne na annabawa manzo ne na manzanni gaba daya hakanan ya zamanto ma'aiki ne zuwa ga hadisi gaba daya domin haka qur'ani yake magana akan dukkan hadisi domin qur'ani ya nuna mana cewa an aiko shi da qur'ani ne zuwa ga hadisi gaba daya misalin wannan jinnu yana daya daga cikin hadisi wanda jinnu ba sun kasance ba ne a zamanin ma'aiki alayhi salatu wassalam kadai hatta iblisu ma a cikin jinsin jinnu yake shi ma ba kamar yadda muka dauki cewa asalin jinnu din iblisu ba a'a shi iblisu kansa a jinsin jinnu aka fito da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fasajadu illa iblisa kana min aljinnin ba wai jinnun asalin su iblis kamar yadda mu mutane asalin mu annabi adamu ba haka bane shi iblis din a jinsin jinnu ne aka yi shi kamar yadda ma'aiki ya yi burubi ya zuhuri a wannan zamani a jinsi na bashar a jinsi na dan adam to domin haka su aljanu dama can suna nan tun gabanin a halitta annabi adamu alayhi salatu wassalam akwai jinsin da Allah ya halitta ake ce musu jinnu din to su jinnu Allah subhanahu wataala ya bayyana mana a cikin qur'ani sun yi imani da qur'ani sun gaskanta ma'aiki alayhi salatu wassalam domin Allah ya nuna mana cewa shi ma'aiki yadda aka aiko shi zuwa ga mutane gaba ɗaya na kowace al'umma haka aka aiko shi zuwa ga jinnu Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan a wurare cikin qur'ani cikin waɗannan wurare sura ta jinnu بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به أنا الله سبحانه وتعالى يتي كغيا مسو أمن وهي cewa wasu jama'a daga jinnu sun zo sun saurari Qur'ani da suka saurari Qur'ani suka ce inna sami'na Qur'anan ajaba mun ji wani Qur'ani littafin Allah abin al'ajabi abin mamaki ya hadi ila rushdi wannan Qur'ani yana shiryatarwa zuwa shiriya fa amanna bihi sai muka imani da shi wannan nassi ne akan cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam risalarsa da nubuwarsa ta gane aljanu domin sun imani da Qur'ani hakanan su aljanu ke cewa wa sarafna ilayka nafaran min aljinn yasmi'una alquran falamma hadaru qalu anfidu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa sai su jinnu da suka ji Qur'ani sai suka hada alaka tsakanin risala ta annabi Musa alayhi salatu wasalam da risala ta Qur'ani domin me domin su nuna mana cewa shi annabi Musa alayhi salatu wasalam yana wakiltar ma'aiki ne a zamaninsa yake isar da saƙon Allah a matsayin shi na wakilin ma'aiki alayhi salatu wasalam wannan sirrin ne da daƙiƙa yasa su aljanu suka ce sami'na kitabun unzila min ba'di Musa hakanan su ma mala'iku abinda zai nuna shumulin ma'aiki manzon su ne annabin su ne an aiko shi zuwa gunku Allah subhanahu wa ta'ala da yayi magana akan mala'iku wa qalu takaza ar-rahmanu waladan subhana yake bal ibadun mukramun zuwa can gaba sai yace wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin akai wani din mala'iku aka gargadi mala'iku tunda shi ya gabata aya ta farko da muka karanta bashiran wa nadira cewa a cikin mala'iku duk wanda ya kuskura yayi da'awar uluhiyya yace shi Allah ne ko yayi da'awar uluhiyya fa zalika najzihi jahannam zai zama dan jahannama zai zama to dan wuta aka gargadi mala'iku a cikin me a cikin qur'anin da aka aiko ma'aiki ya zama bashiran wa nadira wannan zai nuna maka ahe su mala'iku ma'aiki alayhi salatu wassalam shine manzansu shine kuma wanda yake zuwa musu da bishara shine wanda yake zuwa musu da nizara da gargadi hakanan tarihi ya tabbatar mana da cewa abubuwa jama'ai da dabbobi suna zuwa gummaki alayhi salatu wassalam suna yin imani suna kawo koke-koken su zuwa gummaki alayhi salatu wassalam misalin wannan kuwa kututture na dabino wanda ya koka a lokacin da ma'aiki ya kaurace shi hakanan taguwar da ta kawo koke-kokenta zuwa gun ma'aiki irin halin da take ciki hakanan dantsin nama wanda ta yi magana da ma'aiki alayhi salatu wassalam da ire-iren wannan abubuwa da yawa kamar dutsen da ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa inni la'alamu hajaran bi makka kana yusallimu alayya na san da wani dutse a makka duk lokacin da zan zo in wuce ta gaba da shi zai ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah hakan ma'aiki alayhi salatu wassalam yake magana akan Uhud yake cewa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse ne wanda yana son mu yana kaunar mu mu ma muna son sa muna kaunar sa idan ka duba waɗannan abubuwa da ire-iren su dewa zaka gane shumuli ta risala ta ma'aiki da nubuwarsa cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya wuce yadda muka mishi iyaka cewa an aiko shi zuwa gunmu mu kadai kawai kun mutane kadai ya wuce wannan duk abin da ka san hadisi ne na Allah subhanahu wataala to wannan abin ba shi da ma'aiki ba shi da annabi sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kuma abin da ka san hadisi ne na ma'aiki sammai ne sammai bakwai sama ta daya ko ta biyu ko ta uku har zuwa al'arshi har ma zuwa abin da ake ce ma as-sawful aqdar wani huda Allah ya halitta sama da al'arshi al'arshi yana sama da sama ta bakwai wannan gun kuma yana sama da al'arshi har zuwa gun da ake ce ma as-sara shine kasa da kasa ta bakwai duk halittun Allah subhanahu wataala ne wanda Allah ya halice su da rai suke rayuwa irin rayuwar da mu muke kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wanda yake cewa kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa warathna qauman akharin sai yace fama bakat alayhim as-sama'u wal ardu sai ya nasabtawa sammai bakwai da kasai bakwai din kuka cewa a lokacin da aka halakar da mutanen Fir'auna sammai bakwai da kasai bakwai ba su yi kuka akan halakar da su ba yadda suke kuka a lokacin da wani waliyi ko wani bawan Allah salihi mumini yadda suke kuka sammai da kasai ba su yi kuka akan halakar da Fir'auna da jama'arsa ba wannan yana nuna cewa sammai din da muke gani kasai din da muke gani halittu ne suna da rayuka saboda haka Allah subhanahu wataala ya nasabta musu da kuka to sama ta daya ba ta da ma'aiki sai ma'aiki alayhi salatu wassalam haka sama ta biyu haka sama ta uku har ka je sama ta bakwai har ka je al'arshi har ka je sama da saman al'arshi haka kasa ta daya ma'aikinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kasa ta biyu ta uku har zuwa asara ba su da wani manzo wani ma'aiki wanda Allah subhanahu wataala ya aike shi gunsu idan suka yi kure ya gargade su kuma ya musu bishara cewa suka yi biyayya ga Allah ga irin sakamakon da Allah subhanahu wataala yake musu to ba su da wani ma'aiki sai ma'aiki alayhi salatu wassalam shi Allah subhanahu wataala yake cewa tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira shi ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah ya aiko mishi da al-Qur'an al-Furqan yace bi yakuna lil alamin nadira domin ya zamanto mai gargadin duk wani abin da ake ce ma alam duk hadisin Allah subhanahu wataala ya zamanto shine mai gargadan su wanda ba su da wani annabi da Allah ya aiko musu ko wani manzo sai ma'aiki alayhi salatu wassalam domin haka ne malamai a koyaushe idan za su yi bayani akan ma'aiki alayhi salatu wassalam suke waiwaya suke kallon wa za su wa wannan bayani kuma a ina suke kuma me za su fada domin ma'aiki alayhi salatu wassalam a dole ne idan za ka yi bayani a kansa ka yi la'akari da a ina kake ka yi la'akari da suwa za ka yi wa bayani nan akwai bayanin da za ka yi hankali baya iya ɗauka shine wani malami yake cewa soyayya ga ma'aiki alayhi salatu wassalam ba za ta cika ba sai a lokacin da duk wani salati da za ka masa wannan salatin kar ka yi tunanin lada a ciki cewa idan za ka yi wa ma'aiki salati ga irin ladan da Allah subhanahu wataala zai rubuta ma kar ka yi wannan tunanin saboda idan ka ce za ka yi tunanin lada karkashin salatin da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam to ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa ma'aiki salati idan karkashin yi wa ma'aiki salati akwai lada ko tunanin lada to shi Allah da yake wa ma'aikin salati wa zai rubuta mishi lada to domin haka ne za ka yi salati saboda girmama ma'aiki alayhi salatu wassalam ba ruwanka da abin da ya shafi lada salatin ma kake yi dan shi sannan kuma zaka zo kai tunanin kai miki sadaki a baka lada wannan ka sa wani interest naka wani garadinka wani hadafinka karkashin sadatin da kake yi ba kana yi ne saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya cancanci a masa sadaki ba domin haka sadatin da kake yi cewa Allah zai maka a kowace daya zai maka goma a goma zai maka dari yadda yazo a cikin hadisi sadatin da zai maka ma a maimakon kai wa ma'aiki sadaki to kai niyya yayi wa ma'aikin ba kai zai yi wa ba yayi wa ma'aikin alayhi salatu wassalam in kuma lada zai baka akan kai wa ma'aiki sadaki wannan ladan cikin ya ba wa ma'aikin kai baka da komai karkashin wannan wannan shine ya nuna cewa kana kaunar ma'aiki kana son ma'aiki kuma ka san darajar ma'aiki alayhi salatu wassalam to haka ne ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana da shumuli yana da umumi da risalarsa da nubuwarsa gaba daya duk abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi ya aiko annabawa da wannan abu ya aiko manzanni gaba daya da wannan abu shi sa yake cewa ma yuqalu laka illa ma kad qila lir rusul min qablika babu wani abin da yazo ya bambanta duk abin da aka gaya wa manzanni na baya wannan abin to shine kai ma aka gaya maka domin a nuna risalar kwaya daya ce rakkaka tukunna aka tarwatsa ta aka yawaita ta aka yayyanke gutsure aka ba wa sauran annabawa suke wakiltar ka a wannan waje domin haka ne annabi Isa alayhi salatu wassalam karshen zamani zai sauko dan me zai sauko abin da yasa zai sauko dan ya nuna wa wannan al'umma cewa sauran annabawan da aka aiko daga baya su ma al'ummomi ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam domin ya zama so example na sauran annabawa to shi zai sauko a ganshi cikin wannan al'umma domin ya nuna cewa annabawan da suka shude manzannin da suka shude gaba ɗayansu al'ummomi ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam shi zai zo ya buga wannan misalin practically a zo a gari to domin haka ne Allah subhanahu wataala idan aka yi tashin alkiyama aka tara annabawa gaba daya a waje guda shi ma'aiki alayhi salatu wassalam shi ne yake roƙon Allah domin Allah subhanahu wataala ya fito yayi wa annaba ya kula annabawa ya kula sauran al'umma gabaki daya a lokacin ake bashi wannan makami wanda Allah subhanahu wataala yake magana a kansa a cikin Qur'ani asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa duk mutumin da ya mishi salati ya roka mishi wannan maqamin da ake cewa al-maqamul mahmud maqamin da ake cewa al-wasila ya roka mishi to shi kuma ya mishi wa'adin cewa zai cece shi to domin haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamanto dan gatan Allah duk abin da yake so Allah subhanahu wataala yake mishi sai ya mayar da duk abin da yake cikin Qur'ani daidai da irin shari'ar da yake so daidai da yadda yake so a hukunta wani lokaci ma ma'aikin Allah subhanahu wataala zai bar wa hukuncin yace ka je kai yadda ka ga dama yadda ka ga yayi kamar Allah subhanahu wataala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima haka Allah subhanahu wataala yake ce mishi sanara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan sayti tardaha qiblatan tardaha qibla irin yadda kai kin amince inda kake so wajen ya zamanto qiblarka nan zamu juya ka nan wajen ya zamanto nan ne qiblarka haka Allah subhanahu wataala yake kasancewa tare da ma'aikinki tare da manzansa domin mu san darajar wannan annabi domin san darajar wannan manzo da Allah subhanahu wataala ya aika mana wannan batu da muke magana akan shumuli ta risala ta ma'aiki ko shumuli ta nubuwa ta ma'aiki alayhi salatu wassalam ba za mu san girman wannan matsayi da wannan daraja ba fa sai a lokacin da muka zo muka ga girman annabtan kansa sai da zaka san girman annabta dukkan waliyai na duniya jiyar da kake da wilaya to iyakar inda zaka zo ka tsaya shine ka tsaya a siddiqiyya ka tsaya a siddiqiyya siddiqiyyan nan makami ne wanda yake dabda annabta shi Allah yake magana a kansa yana jera wannan makami a jere da annabta yake cewa wa man yuti Allah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين هكذا سوى إنه كان صديقا سيتي نبيا صديقا نبيا جيلا والنمتين صديقية لكم والنمتين نبوة هكذا مريم عليها السلام كثن سوى الأبودية لإبادة تزو دبدا النباوة kaga annabi adamu alayhi salatu wassalam yana azumi falfashi falfashi wata ubudiyya da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura shi akai ita kuma take yi jiwu fashi jiwu fashi to sai Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga mata ba a ajiye su a nubuwa sai ya dauko ta ya ajiye ta a siddiqiyya wanda Allah yake magana akai ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام لأجل الصديقية تفكر في صورا ماتا سأل الله يكري سأشك ماتا سأتشك المدى شيء الله سبحانه وتعالى كشوى وصدقت بكلمات ربها وكتابه هو كتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات با اكوي والقانتين اكوي والقانتات تو ita din wakanat min alqanitina ne ba wakanat min alqanitati ba to wannan matsayi na siddiqiyya shine matsayin da shine makamin da duk wilayarka ko da ka zamanto kutubi ko ka zamo arifi ko ka zamo gausi iyakar inda zaka zo ka tsaya shine a siddiqiyya zaka zo ka tsaya wani waliyi ne guda daya ana ce shi Abu Yazid al-Bustami waliyin Allah wanda ya shahara da fana'i wanda a kansa ne ma aka san me ake ce ma fana'i sai yace shi wannan matsayi da ake magana nubuwan nan wai ba zai yiwu a same ta bane shine yake ga kalluwa ya fita shi kokarin sa wai ya leko ya ga wai wani irin makami ne makamin nubuwa ya shiga kalluwa ya fita shine a wani kalluwan sa da ya shiga sai aka buda masa makami na nubuwa ulin da bai wuce ulin allura ba sai ya narke ya kone gaba daya to ta nan ne zaka gane girman wannan makami na nubuwa din ba fa wai shiga cikin makami ne ba shiga cikin makami ne ba leko waye aka nuna masa ulin da bai wuce ulin allura ba na makamin nubuwa sai ya kone gaba daya to idan kuma wannan shine makamin nubuwa ordinary makami na nubuwa gabannin aifatakinsa to asalin lokacin da nubuwar take a cire fa yaya girman wannan matsayi yake sannan kuma risala tana sama da nubuwa to asalin risalar a lokacin da take cire gabannin aifatakinta yaya kuma ita kuma za ta zo ta kasance to kuma idan ka duba wannan yaya kuma wanda aka bashi risalar a cire nubuwar a ture khairul bariyati wa imamul mursalina yaya kuma shi zai kasance darajarsa to domin haka ne malamai a duk lokacin da suke bayani akan ma'aiki alayhi salatu wassalam suke wa bayani iyaka sai su yi wa bayani iyaka saboda bayani idan ya kai ya kawo shine bayanin da waɗanda suke sauraron sai su zamanto abu guda shi ba zai fahimta ba su kuma ba za su fahimta ba sannan kuma wani da zai zo ya saurara zai zo a dagula mishi da ƙwaƙwalwa da tunani ya kasa fahimtar nubuwa da risala hadara ta ahadiyyar da muka yi magana a kai ta Allah la ilaha illallah dinnan da kuma a wannan hadara ta ahadiyyar aka kirkiri wannan makamai guda biyu nubuwa da risalar a cire sai ya kasa bambanta su gaba daya sai ya kasa bambance wanne ne wannan da gaske a irin wannan ne wasu sufaye suke haukacewa a su kasance daga cikin waɗanda ake ce musu majaninul uqada ko uqadaul majanin wanda su mahaukata ne amma kuma na masu hankali su suna ganin wanda bai take wannan makamin ya haukace ba suna ganin shi mahaukaci sannan kuma su kuma suna ganin sa mahaukaci sai aka haɗu aka zauna lafiya su da ba su kai wannan makami ba suke ganin su mahaukata su kuma da suka kai wannan makami suke ganin masu hankalin mahaukata kowa yake ganin dan uwansa mahaukaci saboda tafiya ne ya kai tafiya makami ne ya kai makami daraja ce ta kai daraja ta wuce gejin ƙwaƙwalwa da tunani shikenan sai ƙwaƙwalwan ta rikice ta juye ta haukace to haka za a zo a kare bayani a lokacin da aka zurfafa bayani akan ma'aiki alayhi salatu wassalam to saboda ƙurewar lokaci mu kuma muna ɗauke da gaskiya bukatar hutu ga wannan gobe nan kusa za mu iya taƙaitawa a wannan lokaci ga kuma akwai malamai da dama a wannan waje iyayenmu shekunanmu wanda kuma wannan majalisi kowa yana so ba albarkacin bakin shi ne babu wani da zai hau kan mimbari ya karasa bayani a kan ma'aiki alayhi salatu wassalam ƙarshe dai muna so mu tabbatarwa ƴan uwa cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam kan shi ilimi ne kusan yanda ake da ilimi na tauhidi wanda ilimi tauhidi shi za ka karanta ka san wane ne Allah yaya Allah yake iyaka saninka haka ma'aiki shi ma ilimi ne sukutun wanda malamai suka yi rubuce-rubuce a kan wannan fanni na ilimi da sunaye daban-daban da waɗanda suka rubuta a siyar wal magazi da waɗanda suka rubuta a kutubu shama'i littattafai da ake ce musu kitabu shama'i na malamai daban-daban da waɗanda suka yi rubutu da la'ilun nubuwa da waɗanda suka yi rubutu a kan al-khasa'is na ma'aiki alayhi salatu wassalam ire-iren su domin su fito su bayyana ma'aiki alayhi salatu wassalam da darajojinsa domin haka ilimi ne mai zaman kansa ma'aiki wanda Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Abubakar sahabai suke ce mishi وهو أعلم به شي أبو بكر ياتي مسلم شي معنى سيدنا أبو بكر ياتي صورا صحابين سن ما يتي عليه الصلاة والسلام وانا هنا نونا ما يتي دين إلميني وانا قوة دا قرقودين يد يسم ما يتي يد ذات وانا نحو إلميني قوة قرقودين سن اللي وإلم النحو وانا ذاك جاء نحو أجرمي يعني باكنسا wani ya tsallaka ya koma katurun nada wani a katurun nadan ma a matani ya tsaya wani kuma ya karanta sharhi wani ya wuce alfiya wani ya karanta kafiya wani ma ya karanta albaharul muhit to haka harkan ma'aiki alayhi salatu wassalam yake ilimi ne mai zaman kansa wanda zaka karanta abinda malamai suka rubuta sannan ka yawaita yi mishi salati ka shiga khalawati daban-daban domin Allah subhanahu wataala ya maka ilhama ka san wannan ma'aiki yaya yake gurgudan irin sanin da za ka iya yi shi wannan shi ne ma'aiki alayhi salatu wassalam
lokacin da ka ɗan tara suka ce daga
domin haka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kasance Qur'ani Allah ya kira shi Qur'ani. Qur'anin da muke karantawa yake cewa kad anzalallahu ilaykum dhikran sai yace rasulan yatlu alaykum, yace Allah ya saukar muku da Qur'ani. Kar ku zaci Qur'anin alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi ne, kar ku zaci Qur'anin suratul baqara ne, ko suratul ali imran, ko suratul nisa'i, ko suratul kahfi. Ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda yake karantar muku da Qur'ani shine Qur'ani. Ma'anar wannan kuwa shine Qur'ani yana dauke ne da bayani shi. Qur'ani yana dauke ne da bayani shi cikin aya aya, ko cikin kalma kalma, ko cikin sura sura. Qur'ani yana bayani ne akan ma'aiki alayhi salatu wassalam. Shi ya zo da Qur'ani, Qur'anin kuma yana kokarin ya fito da shi, ya sanar da shi, ya nuna cewa ga yadda shi din ya kasance. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan, yake cewa wa innahu la zikrun laka wa liqaumika. Shi Qur'anin da aka saukar ambatonka ne Qur'anin yake yi, yabonka ne Qur'anin yake yi, sannan kuma ambaton al'ummarka ne Qur'anin yake yi. Allah yace wa sawfa tus'aluna, za a tambaye ku akan wannan ni'ima kubra, an-ni'matu kubra, ni'imar da babu irinta da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku, ya mayar da Qur'ani ambatonka, ya mayar da Qur'ani ambaton al'ummanka. Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku akan wannan. Haka nan ma'aiki alayhi salatu wassalam da Allah ya saukarwa annabawa sifofi, waɗannan sifofi da Allah ya saukarwa annabawa sifofi ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam, kamar yadda annabtansa da kuma manzantansa tasa ce su wakiltansa suke yi. Haka nan duk sifofin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabawa ko manzanni, waɗannan sifofi na ma'aiki ne. Illa iyaka idan daraja ta kai daraja, sifa ta yabo in ka gaya wa wani wannan sifa ya zama sako a wajensa, ko sifa ta yabo idan ka gaya wa wani wannan sifa ya zama kushiya a haƙinsa. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ya gaya wa ma'aikin shi, ya ce mishi ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. Wannan kalima ta yabo ittaqillaha wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa ma'aiki, wani ana ce mishi ibnu Kuwaitira da ya gaya wa ma'aiki ittaqillaha sai ya kafirta, har ma'aiki ya bada umarni yace a je a kashe shi. Kalima ce ta yabo, amma da ke bai isa ya gaya wa ma'aikin ba, shi a gunsa wannan kalima ta zama ta kushiya. To domin haka ne kalmomin da Allah yake yaban annabawa da manzanni a cikin Qur'ani, yaban na ma'aiki ne alayhi salatu wassalam, sifofin na ma'aiki ne illa iyaka Allah gani yayi. In ma'aikin aka gayawa kaman an rage mishi daraja, bari a duba wasu wakilansa, wasu annabawa al'ummominsa, sai a gaya musu waɗannan sifofi ɗin. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gayawa annabi Yahya alayhi salatu wassalam, yake kira shi sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Wanda shi ma'aiki alayhi salatu wassalam shi ne sayyidul mursalin, kamar da muka bayyana a baya. Amma aka ga idan a gaya mishi sayyid din kamar an mayar da shi baya ne, aka dauko wannan kalima da wannan sifa, sai aka sifanta wani daga cikin annabawan da suke wakiltarsa annabi Yahya alayhi salatu wassalam, aka ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Sayyidan din sifa ce ta ma'aiki, hasuran din sifa ce ta ma'aiki, nabiyyan din sifa ce ta ma'aiki, salihin din sifa ce ta ma'aiki. Amma shi a gaya masa waɗannan sifofin ne, aka ga kamar an mayar da shi baya, sai aka ɗauko sifofin aka gaya wa annabi Yahya alayhi salatu wassalam. Haka nan sifofin da suka zo ire-iren wannan a cikin Qur'ani, sai Allah ya ɗauko sifofin da ya gaya wa annabawa, sai ya ɗauko ya gaya wa waɗannan al'umma ɗin. Domin me? Domin ya nuna cewa abun shi ma'aiki din yadda wannan al'umman suka kasance al'umman sa haka annabawan su ma suka zo suka kasance al'umman sa ne don haka zaka ga Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabawa cewa su salihai ne kamar wannan aya wa nabiyyan minas salihin wa nabiyyan minas salihin haka Allah subhanahu wataala gaya wa annabi Yunus alayhi salatu wa salam yace miki fattabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin to wannan sifa da Allah ya gaya wa wasu annabawa sai ya gaya wa al'umman ma'aiki alayhi salatu wa salam yace ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhi minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i shi was salihin was salihin haka Allah yake gaya wa annabawa innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina yace su annabawa al khashi'in bi wannan sifa da ya gaya wa annabawa gaba daya yace su al khashi'in ne sai ya gaya wa al'umman sa cewa al'umman sa akwai wanda suke takewa wannan makami na khushu'i yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات هكذا ذاك جاء الله يا يبي النباوة هقولي مثال النبي أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد ون لقبي نيبو صفة يبو جاء النبي أيوب عليه السلام Allah ya mayar da shi wani makami ne wanda al'umman ma'aiki alayhi salatu wasalam suke takewa ke ci ma makamin sabri yake su as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-muntaqin wal-mustaghfirin bil-afhar haka sauran sifofin mai yayyace tafiya sifofi za su fanta annabawa da manzanni na da waɗannan sifofi kuma sai a mayar da su makamai na waliyan zamanin ma'aiki alayhi salatu wasalam dan me domin a nuna cewa waɗannan annabawan agun ma'aiki su ma al'ummomi ne yadda waɗannan al'umma suka zo suka kasance shi yasa waliyai na wannan zamani ake kwatanta su da annabawan banu isra'il hakanan shi ma'aiki alayhi salatu wasalam da Allah ya dauko surori yake bayani akan annabawa yace sura ta Yusuf alayhi salam ace sura ta Yunus alayhi salam ace sura ta Nuhu alayhi salam surori ta annabawa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da Qur'ani su kutum dinsa na ma'aiki ne alayhi salatu wasalam su surori ne za a dauko bayanin su a kawo a ciki shi kuma Qur'anin ne gaba ɗayan sa daga Bakara har Nasi ke bayani akan sa kamar inda ya gabata wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna haka nan kissoti da ake kawowa na annabawa cikin surorin su kissar annabi Yunus alayhi salatu wassalam cikin surati Yunus ka duba ayoyi nawa ne suka bada bayani akan annabi Yunus cikin surati Yunus zaka ga wasu ayoyi ne guda biyu ko uku kawai fa laula kanal qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab alqizi fil hayati dunya wa mata'ana ilahin zuwa aya ta gaba da wannan ayoyi guda uku sune suke bayani akan annabi yunus alayhi salam cikin surati yunus haka ka dauko sauran surori zaka ga nace sura ta annabi wane ka duba adadin ayoyin da suke bayani akan ayoyin nawa ne ba gaba ɗaya surar bane sai sura ta Yusuf alayhi salatu wasalam wanda ita kuma suratu Yusuf alayhi salatu wasalam farkon ta da karshen ta sai aka kawo dalili ta ma'aiki alayhi salatu wasalam domin a nuna cewa kissar annabi Yusuf alayhi salam an kawo ta saboda ma'aiki ba an kawo ta saboda shi annabi Yusuf alayhi salatu wasalam bane farkon surar Allah yace nahnu naqussu alayka yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran ma'ana ayoyin da suka zo suka yi bayani kissar annabi Yusuf alayhi salatu wassalam shin suna cikin qur'ani ne ko kuma suna cikin littafin da aka saukar wa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam suna cikin qur'ani ne shi Allah ya ce jama'a wahayna ilayka hadhal qur'an sannan a karshen surar kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dalika min anba'il ghaibi fiti nuhihi ilayka nan ma dalili na mukhatab nuhihi ilayka kamar yadda aka ce nahnu naqussu alayka haka surori da aka kawo kissosi na annabawa da manzanni a cikin qur'ani gabaki ɗaya suka kasance amma shi ma'aiki qur'anin ne gaba ɗaya ke bayani a kansa kamar yadda Aisha take cewa kana khuluqul qur'an kana khuluqul qur'an bata ce kana khuluquhu harfan min alqur'an ba ko kalimatan min alqur'an a kana khuluqul qur'an qur'anin ne sukutun dinsa qur'anin ne gaba ɗayan sa khuluqi na ma'aiki alayhi salatu wassalam haka ne shi ma'aiki idan sura ta fara bayani akan sa gaba ɗaya surar za ta dauko bayani akan sa ba aya ɗaya ko biyu ko uku a cikin wannan surar bane shi yasa al-imam al-fazazi yake magana akan sifofin ma'aiki yake yabansa yake yabansa yake yabansa yake kai karna wahalatar da kaina kuma in wahalatar da ni sauraro sai ya ce wa hasbuka ma qad ja'a fi surati al-fatih kawai duk abin da ya zo a cikin suratul fatih ya ishe ka ci da sha ya ishe ka ka san wane ne ma'aiki a cikin salatu saboda farkon surar cewa ta inna fatahna laka fatahan mubina gaba da ita yake liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika tafiya da ya kai tafiya cikin wannan sura sai Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah innama yubayyi'una Allah wadanda suke maka bai'a Allah suke wa bai'a ya kawo innama kuma ya dauke majaji sai ya ce yadullahi fawqa aydihim haka Allah subhanahu wataala yake magana akan gaboi gaboi gaba 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 na ma'aiki a cikin qur'ani yayi batu akan fuskansa kan nara taqalluba wajhika fi samai yayi batu akan harshensa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi yayi batu akan zuciyarsa sai ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka ko ya ce ma kadzaba fu'adu ma ra'a ya zo ya yi batu a kan kirjin shi ya ce alam nashrah laka sadrak ya zo ya yi batu a kan harshen shi ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan ma'aiki alayhi salatu wassalam bayanin da mun fada a farko za mu kara fada cewa ba mai karewa ba ne sai dai mu gaji mu taƙaita masu bayani su ma su zo su yi bayani su gaji su taƙaita haka a harkar ma'aiki alayhi salatu wassalam ya zo ya kasance shi yasa wani waliyin Allah mun sha fada da aka zo aka ce mishi dan me baka yabon ma'aiki dan me baka rubuta kasidu da baituka na yabon ma'aiki da sauran waliyai suke yi sai ya ce su me zan ce idan na ce zan yabi ma'aiki da me zan yabe shi me zan fada a kansa ni ban isan yabi ma'aiki ba ban isan sukanta ma'aiki alayhi salatu wassalam ba so kuke in ce shi kamar rana ne idan na ce shi kamar rana ne shi na yabawa ko kuma ranan na yabawa ranan na yabawa ba shi na yabawa ba in na ce shi kamar farin wata ne farin watan ne na yabawa da na kamanta shi da farin watan haka ne idan na ce shi ne gaskiya ne ma gaskiyan na yabawa in na ce shi ne amana ne ma amanan na yabawa saboda haka ni ba zan yi yabawa ma'aiki ba me zan iya cewa kai to haka ma'aiki ne shi yasa za ka ga wasu suna hadara na sukunci kawai kamar sai na Abubakar baya magana akan ma'aiki ko yaushe shi shuru yana nan wasallimu tasliman na anan yake harajan mimma qadaita ويسلم تسليما على شيء سبب سوء ما يكي وسنا حتى يحكموك فيما تجر بينهم anan suke a hadara ta ma'aiki wasu kuma suna summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma kadaita wasu kuma a hadarar ma'aiki suna wani sallimu taslima shi sayyidina abubakar anan yake baya magana shi kawai baya magana kamar yadda wannan wajihin yake me zai ce to haka sayyidina abubakar ne zai kasance za mu takaita anan Allah ya saka muku da alkhairi duk wanda ya bada gudunmawa karkashin hada wannan maulidi Allah ya mu gaba ɗaya sakayya da alheri Allah ya ba mu dada Allah ya sanya mu gaba ɗaya da muka haɗu a nan zaman ko ceto ma'aiki a gobe kiyama Allah ya mamaye zukatan mu gaba ɗaya soyayyar ma'aiki da son sa kar ya bar mu gurbi na wani daban ko na wani abu daban gaba ɗaya zukatan mu ya cika su da soyayya ta ma'aiki alayhi salatu wassalam ya sanar da mu ma'aiki mu san shi yadda ya kamata mu san shi yadda za mu iya kuma sanin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh.